Haka wannan daidai ne. Wala. Mata zana koma masu gidan ranar garin mu in ba ku ba gari idan kun yi yawa a gari masifa kai mata ku ba ruwan ku kwanta ku yi bacci a banku mu ne Allahu ya baiwa aiki kwarai ya ce ku yi mana biyayya ku zama ni ma gare mu gidan auren mu sha bishasha kai gata nan gare ku labari yar hauza na ba ku lashe monin da ke a cikin garin mu